I, John Dramani Mahama, do in the name of the Almighty God swear.
Murya kenan yayin da ake rantsar da John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa na Jamhuriyar Ghana ta hudu, inda yake cewa
I, John Dramani Mahama, do in the name of the Almighty God swear.
Na rantsi da sunan Allah Madaukaki cewa zan kasance mai gaskiya da aminci ga Jamhuriyar Ghana kamar yadda doka ta kafa. Zan kare martaba da ƴancin Jamhuriyar Ghana, kuma zan kiyaye da kuma kare kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Ghana. Allah ya taimake ni.
May God.
Manyan baki daga kasashen ECOWAS, tsofaffin shugabannin kasa da abokan hulɗa na duniya sun halarta domin nuna goyon baya. A cikin mahalartar akwai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, shugaban kasar Senegal Macky Sall, da wakili na musamman na sakataren Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kuwa ya yi jawabin haɗin kai a kasashen yammacin Afirka.
Today we celebrate African democracy.
A yau muna murnar demokradiyyar Afirka yayin da Ghana da al'ummarta suke cikin sauyin mulki daga wata gwamnati ta demokradiyya zuwa wata. Wannan lokacin ba wai kawai yana nufin wani babban buri ba ne a tarihin demokradiyyar Ghana, yana kuma nuna cewa a yammacin Afirka muna da ƙarfin aiwatar da abubuwan demokradiyya da inganta. Masu goyon baya waɗanda suka yi ado da kaya na gargajiya tare da tutoshin Ghana da na jam'iyyar National Democratic Congress NDC sun bayyana farin cikinsu da fatan alheri ga gwamnatin sabon shugaban ƙasa. Ga wasu daga cikin ra'ayoyin jama'a da muka ji a wajen taron.
Mahdi Muhammad Jibril, Deputy Director of Elections, NDC. Tun da farko, in the party decide ka mun je IPAC, wannan muka fara cewa da mu aiki zuwa elections mu. Babin zama mun yi waka ba mun rawa ba, shi ne muka fara training agent mu. From January this year, last year kenan mun train 160,000 agents. Whereas party na neman only 40,000 agents.
160,000.
Yes. Clear in our mind command, elections mun protect at the polling stations.
La sunana Alhaji Masoud Abubakar. Nini director for COA project for the election 2024. So alhamdulillah duka dai hankuri ya kawo wannan. Tun da ake so ma an so ma da hankuri ne, kamar wanda ya zama na shugaban kasa she ake winning sa election, duk da haka nan bai give up ba, don yana da babe da yawa da ya saura da yake so ya ba garinsa, ya sa hankuri ya kawo wannan rana alhamdulillah.
Sunana Jiyar Safiya, alias no problem, daga Madina Zango, kuma organizer na NDC. Taron da ya yi kyau, Allah ya sa zaman shi ya yi kyau ya fi haka. Allah kiyaye mini yayana. Ubangiji Allah kiyaye shi, ya mishi sari. Ya sa abin da yake zai yi, Allah ya sa yayi.
Hawawa Abdulkarim Yonfaniya, murar Amurka daga Accra, Ghana.